Shugaban kwamitin tattara kudaden haraji da kuma rarraba shi na hukumar haraji ta ƙasa Alhaji Aliyu Muhammad shine ya tabbatar da hakan a lokacin da yake ganawa da gwamnatin jihar Lagos Akinwumi Ambode. Alhaji Aliyu Muhammad ya bayyana cewa daukan wannan mataki ya biyo bayan bincike ne da hukumar da kuma sauran hukumomin gwamnati suka gudanar game da wasikar da gwamnatin jihar Lagos ta aikewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na buƙatar a fara bata kashi 13 daga cikin 100 na kudaden albarkatun man fetur na ƙasar a matsayin ta na sabuwar jihar da yanzu za a fara haƙan man fetur a cikin ta. A cewar shugaban wannan committee dai, yanzu haka shugaba Muhammadu Buhari ya amince a faiwa gwamnatin jihar ta Lagos kashi 13 cikin 100 na kudaden harajin da za a samu daga albarkatun man fetur da wani kamfani mai suna Folawiyu Oil zai fara haƙowa a jihar ta Lagos. Dan da za a iya tunawa a kwanakin baya ne gwamnatin jihar Lagos ta bada sanarwar cewa yanzu haka an gano rijiyoyin man fetur wanda kuma za a fara haƙan su a wannan wata da muke ciki. To ko wani tasiri wannan zai yi ga talan arzikin jihar ta Lagos? Malam Garbadin Muhammad shine kakakin kamfanin man fetur ta ƙasa NNPC kuma ya mun ƙarin haske game da wannan fetur da aka gano a jihar ta Lagos.
Azai dama in duk lokacin da aka samu ƙari tunda man fetur din da ta samu haka ba wai na gwamnatin jihar Lagos bane, arzikin man fetur na ƙasa ne. Wannan zai ƙara yawan man fetur din da ake ginowa daga a cikin ƙasa. Kuma kaga abokin yadda ake samu wannan fashe-fashen tutumo da sauransu a Niger Delta, Lagos ana sa ran wataƙila ba za a samu haka ba, saboda kaga zai taimaka.
To koya talakawan jihar ta Lagos suka ji da wannan labari na cewa jihar su ta shiga jerin jihohin Najeriya masu albarkatun man fetur?
Actually, as I really thank us, but my suggestion is that as they won't start production, so let us know of this Lagos product, so we need to maybe they will reduce the price.
Yace ko shaka babu, mun ji dadi da samun wannan rahoto. Fatan mu shine gwamnatin jihar ta Lagos ta amfani da wannan dukiya da za ta samu na man fetur wajen inganta jin dadin rayuwar al'ummata da kuma rage farashin albarkatun man fetur ga 'yan jihar da kuma 'yan Najeriya. Wannan daidai karar farko da aka samu man fetur a wani yanki wanda ba yanki na Niger Delta ba, yankin da a can baya ke da dimbin man fetur a ƙasar. Kuma jihar Lagos ta bi bayan jihar Ondo daga jerin jihohin yammacin Najeriya masu albarkatun man fetur a ƙasar. Yanzu haka dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin ci gaba da nemo albarkatun man fetur a yankin tafkin Chadi, abinda kuma masana kimiyyar ƙarƙashin ƙasa suka tabbatar da cewa lalle akwai albarkatun man fetur a wannan yanki, musamman idan aka yi la'akari da cewa ƙasar Chadi da kuma ƙasar Niger dukkanin su sun samu albarkatun man fetur a yankunan da ke kusa da tafkin na Chadi. Man fetur dai ya kasance kashin bayan tattalin arzikin Najeriya. Sai dai kuma gwamnatin Muhammadu Buhari ta bayyana aniyarta na canja wannan alƙibla tare da maida hankali wajen noma da kuma albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.